الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسة دعاء مجلسينا دري دقوم الشاشدة درسينا دري دقوم الشاشدة أجكين كراتم منا الجامع الصحيح إمام البخاري yau 6 ga watan Dhulqa'dah hijira ta 1441 wanda ta yi daidai da 28 ga watan Yuni shekara ta 2020 ta miladiya. Za mu tashi babi na 34 a cikin littafi na 9 kitabun Mawaqitus Salah, babu tadhkiri fi salati fi yawmi ghaim, hadisi na 594. Na'am.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم.
يأتي باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. باب واتو غغوتا ينصلى في يوم غيم أرانر واتو هدري. رانر دا أكسامو أبن ديكي رفي رانا نهدري كو غاجماري كو هزو wanda yake rufe rana. To yin tabkir, gaggauta yin sallah a rana irin wannan shine bayanin wannan hukuncin. Na'am.
Qala haddathana Mu'adh bin Fadalah.
Na'am.
Qala haddathana Hisham.
Hisham wa ibn Abi Abdullah al-Dastawai.
An Yahya wa ibn Abi Kathir.
Ya bayyana shi ce huwa ibn Abi Kathir, shine ibn Abi Kathir al-Ta'i al-Basri.
An Abi Qilaba.
Daga Abu Qilaba, shine Abdullah ibn Zaid al-Jarmi. شوا أبو المليح الهذلي حدثه يا زنتا مسا.
قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم.
منك في يوم ذي غيم. نعم. منك سنجيت أراد بريدة. بريدة ابن الحصيب الأسلمي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وندي سوكا وندي يجي قصر خراسان. خراسان يزونا رضي الله عنه. في يوم ذي غيم أرانا وجدتك مي هدري. sai ya ce bakiru bisala, ku yi sallah da wuri, domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man taraka salata al-asri habita amaluhu, wanda ya bar sallar la'asar aikinsa ya ɓaci. Wannan hadisin ya gabata a gare mu a cikin bayanin lokutan sallar la'asar, inda muka yi bayanin hadisin. To annan shahidin da ya kawo wannan hadisin shine maganar Buraida na cewa bakiru bisala, ku yi sallah da wuri. Ba marfu'i bane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, duk da yake an ruwaito daga hadisin Abdul Aziz ibn Rufai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajilu salatal asr fi yawmil ghaim, ku gaggauta sallar la'asar a ranar hadiri. Amma wannan hadisin tare da cewa isnadinsa mai karfi ne, sai dai mursal ne, hadisi ne mursal. To amma zai karfafa da magana Buraida al-mawquf, yana karfafa al-hadithul mursal. Haka zalika an ruwaito daga sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cewa idan ranar hadiri ta zo, wani rana mai hadiri ta zo, to fa akhiru dhuhr wa ajilu al-asr, ku jinkirta azhar ku gaggauta al-asr. Fa'idar cewar a gaggauta la'asar saboda kamar yanda Ashinqiti ya faɗa a cikin sharhin sa na Al-Jami'us Sahih, yake cewa saboda wani mai tanattu'i, mai zurfafawa, mai tsanantawa a cikin addini, sai ya ce shi ba zai yi sallar la'asar ba sai ya tabbatar lokacin ta ya shiga. Saboda haka sai ya zauna yana ta jiran shigan lokacin har ya zamanto ya fita daga cikin lokacin muktari din. Ko kuma wanda yake ganin kan cewa a'a, ai tunda akwai hadiri akwai sauran lokaci, ba zai farga ba. Ku tuna fa a lokacin babu agogo, ba kamar yanzu bane da mutum nan da nan zai duba agogo, ana amfani ne da tafiyar rana. To ranar ta buya, saboda haka sai ya rinka tunanin ya shagaltu da aiki da harkokin duniyarsa, yana jiran cewa lokacin sallar la'asar yayi har sai ya shiga cikin lokacin hani. To in kuma ya shiga cikin lokacin hani, in ya shiga cikin lokacin laruri, ya fita daga cikin lokacin muktar, ga wannan narko da ya zo a kan bar wanda ya bar sallar la'asar. Domin abin da ake nufi da barin sallar la'asar shine a bar ta har lokacin ta al-muktar ya shiga. kuma yanda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tilka salatul munafiq ga sallar munafiki ya zauna yana jiran hatta tatadayyafa shamsu lil ghurub har sai rana ta karkata ta yi fatsi-fatsi tana nufin faduwa sannan ya tashi yayi sallah to ya nuna kan cewar wannan sallah ce ba ta mumini ba wanda ko ta zama to sallar munafiki ya aka ta zama to sallar munafiki saboda ya bar lokacin ta ya fita to wanda ya haka ga sallar la'asar bizat baqad habita amaluhu aikin sa ya baci mun fadi irin sabanin malamai akan wannan da abinda muka rinjayar shine abinda Ibn Rajab al-Hanbali ya fada cewa ra'ayin malamai magabata as-salaf shine kan cewa hadisin mu dauke shi a zahirin sa cewa aikin sa ya baci ma'ana ayyukan gabobi al-jawari ba magana ake akan imani ba imani yana nan da haka ne maganan salaf ta saba da maganan khawari tunda su khawari cewa suka yi a in mutun ya saba ma Allah da kabira da aikin sa da imanin sa duk sun baci da aikin da imanin duk sun baci amma zahirin irin wannan hadisin wanda yazo na wa'id dinnan shine cewar aikin da aka ce ya baci ana zahiri ba bai hada imani ba saboda haka wannan wa'id din yana nan duk da yake waɗansu malaman Hanabila sun kafa hujja da hadisin wajen hukuncin kafirci ga wanda ya bar sallah ga wanda ya bar sallah guda daya to amma wannan hadisin ba zai taimaka ba tunda shi wancan ka'idar ta so akan wanda ya bar kowace sallar farilla ce ita ko wannan hadisi shi ko wannan hadisin ya kebance shi da sallar la'asar wanda ya nuna tana da wata niza sabanin sallolin sauran salloli naka ba tana fadan hukuncin wanda ya bar sallah bane hukuncin wanda ya bar sallar la'asar wannan ya nuna muhimmancin wannan sallah cewa ta dalili ma daga cikin dalilai da suke karfafa cewa ita ce salatul wusta kuma ya nuna a sunna dangane da lokacin wannan sallah ta kan cewa idan aka gaggauta ta musamman lokacin da ake shakkar shigar lokaci to wannan ya dace da sunna kuma wannan shine mazhabar Malik cewa idan ranar hadiri ne to a gaggauta a jinkirta sallah asahar kada a yi ta da wuri don a tabbatar da shigar lokacinta sallar la'asar ko a gaggauta ta don tsoron kada a fada cikin jinkirta ta har a shiga lokacin hali ko da an yi kafin lokacin babu komai domin dalili shine kan cewa ita sallar la'asar ana gaggauta ta ada ta tare da sallar la'azhar ai jami'in su kamar yanda akan wannan kamar yanda wannan asar din da aka rawaito daga sayyidina Umar haka yace ma dangane da sallar isha sallar magriba a jinkirta ta sallar isha a gaggauta ta domin aka gaggauta ta dama sallar isha akan janyo ta kusa a hada ta da magriba ayi kamar yanda sallar la'asar akan janyo ta a hada ta da asar da azhar ayi to na'am babul adhan ba'da dhahabil waqt babun al adhan wazana kiran sallah ba'da dhahabil waqt bayan tafiyar lokacin bayan fitar lokacin sallah bayan lokacin sallah ya riga ya tafi sallar ta zama to ta ramuwa fa ita ce sallar ramuwa ita ce ake ce mata al fa'ida fa'ita wanda kuma ake yi ta yanzu ce ake ce ma al mu'adda wanda ake mata ada'i to wannan yana magana ne akan sallah wanda take fa'ita shin za a yi mata kiran sallah yace za a yi mata kiran sallah sai yanke da hukunci saboda karfin dalili Bukhari haka yake matsala ce kuma wanda yake muktalaf fiha akwai sabani amma saboda karfin dalilin a wajensa tun daga nassi na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki sabanin mai sabawa kuma ba sabani ba sai kawai ya faɗi hukunci na'am na'am al-Minqari Muhammad ibn Fudail ibn Ghazwan al-Dabbi Hussein wannan shine Ibn Abdurrahman As-Sulami malamin Hussein wanda yake ake cewa wanda yafi kowa kiyaye hadisan sa shine Hussein Ibn Bashir Al-Wasiti na'am Al-Madani Abdullah Ibn Abi Qatada Al-Madani Al-Khazraji daga baban sa shine Abu Qatada Al-Harith Ibn Rabi'i Faris Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam yace Sallallahu Alaihi Wasallam mun yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dare wannan kun ga wannan bayani ne na falalar sahabbai cewa makamin su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya ya ba su falala da ba wanda zai iya riskanta na'am sai waɗansu daga cikin mutane suka ce suka ce da ka ya da zango da mu ya rasulullah at-ta'rif shine sauka domin ai hutu domin ai bacci shi da wadannan sukan ce masa sauka dan rurumi amma dai ana nufin ya da zango sauka wadda take ba da nufin iqama da zama a waje ba dan aya da zango na'am
qala akhafu an tanamu 'ala as-salah
yace ina jin tsoron kada ku yi bacci ba ku yi sallah ba ku yi bacci gabarin yin sallah sai bilal yace bilal ibn abi rabah bilal ibn rabah maula abi bakr siddiq sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daya daga cikin wanda aka yi musu albishir da aljanna ba a cikin goman ba amma shi nasa albishir din daban ne yazo amma yana daga cikin sahabbai yan aljanna yace ni zan tashe ku ya bugi kirji na'am fattaja'u sai suka kishingida bilal ya jingina bayansa ya zuwa ga taguwarsa wato ya sunkuya taguwarsa ya ta durkusa ta zauna ta tsuguna sai ya jingira bayansa ya jingina bayansa a jikin taguwar a riwayar ina jin a cikin sahih muslim ne a riwayar muslim ya sanya alfijir a gaban sa ina jira ga fitowar alfijir na'am fagalabatu ainahu fanama sai idanuwansa suka yi rinjaye a kansa sai ya yi bacci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka alhali kaskon rana ya hudo wato shi ne a doranta shi ne kasko haka ake cewa kaskon rana na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya bilal ina abin da ka faɗa wato ina alƙawarin da ka yi na'am mitluha ya ce ba a taɓa jefa min bacci kwatankwacin wannan baccin ba da ɗai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa Allah shine ya karɓi shine ya ɗauki rayukanku lokacin da ya so kuma ya dawo muku da rayukanku lokacin da ya so ya bilal tashi kai kiran sallah da sallah ga mutane kai kiran sallah wato kai azan bis salati da sallah ga jama'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala yayin da rana ta hudo wa biyabat daga ihmara wa biyabat ay wasafat ta zamanto safiya babu wani wato gurgubin sauran rashin bayyana fitowarta da rashin daukakarta shine tayi fari sosai qama sai ya miƙe fa salla yayi salla wannan hadisin hadisi ne da Imam al-Bukhari ya sake maimaita shi a cikin babul qadar dan hadisi ne wanda ya tabbatar da qaddara daga cikin masail din da ya tabbatar da shi abinda mafi rinjaye shine cewa wannan tafiyar ta kasance a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga yakin Khaibar duk da wannan suna cewa Hunain ne amma mafi yawan riwayoyin sun zo akan cewa daga yakin Khaibar ne ko ba Abu Qatada ne kadai ya ruwaito wannan ba Imran ibn al-Husayn ya ruwaito hadisin sa yana cikin sahihain haka dalika Abdullah ibn Mas'ud shi Abu Huraira radiyallahu anhu ya ruwaito to wadan suna shakkar cewa hadisin ba a Khaibar bane saboda Abu Huraira ya ruwaito tunda Abu Huraira lokacin yakin Khaibar yazo to amma wannan hadisin wajen dawowar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Khaibar wanda a lokacin nan Abu Huraira ya riski Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta a lokacin da yazo a matsayin musulmi saboda haka wannan dai shine mafi rinjaye akan cewa yakin Khaibar ne da Bilal yace ana uqidhukum ni zan tashe ku wannan yana daga cikin abinda ake abinda wato ake yasa yayi wannan magana nau'i ne na da'awa da fika da kansa da kuma yana kyautata zato ga kansa cewa shi zai iya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya bilal aina ma qulta sai masa mutalaba da abin da ya fada cewa idan mutun ya fadi irin wannan in yace kule to sai a ce masa cas da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha qabada arwahakum Allah shine ya dauki rayukanku wannan ishara ne ga fadin Allah ta'ala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana daukan rayuka lokacin mutuwar su da kuma wanda bata mutu ba a cikin wanda basu mutu ba a cikin baccin su to wanda yake nuna cewa dau wato lokacin bacci Allah yana dauke rai ne sai dai bambancin dauke ran lokacin bacci da daukan ran lokacin mutuwa shine daukan ran lokacin mutuwa zahiran wa batinan ne zahiri da batini ya riga ya rabu amma lokacin bacci kuwa zahiri ne ba batini ba domin a batini yana da laidin duk da ya riga ya bar jikinsa amma yana da sila yana da alaka da jikin a batini wanda wannan alaka Allah ne kadai ya santa to shi yasa bacci yana da kama da mutuwa kuma yaya kun ga yayin da mutum yake bacci ransa yana da sila da jikinsa to haka zalika idan mutum ya mutu ransa yana da sila da jikinsa sai dai silar Allah ne kadai ya sani ta cewa ba irin wannan silar da yake da shi a nan duniya lokacin da yake bacci ba shi yasa aqidan ahlus sunna cewar abin da yake samun ni'ima a cikin kabari da abin da ukuba take sauka a cikin sa a cikin kabari da rai din ne da jikin da ran ne da jikin ko da jikin ya tawarwatse Allah ya san duk inda ya watsu kuma Allah mai iko ne ya gane ya dandaye ya bashi ni'ima ko ya gane masa azaba akan dukkan ajza na jikin sa a cikin riwayar Muslim na wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada musu wannan sai da yace in amma innahu laysa fi an-nawmi tafriid yace ku tattara hankalinku ku ji babu sake a cikin bacci to dan ya kwantar da hankalinsu dan ya kwantar da hankalinsu saboda suna ganin taya akai suke bacci ba su salla ba sai yace ai babu ku sake ba ku yi wannan sake ba to sannan da aka ce a cikin hadisin falam martafa'ati shams yayin da rana ta dago a cikin wannan riwayar da tazo a cikin musna a cikin kitabut tauhid na wannan na sahih al-bukhari riwayar husayn yazo da qari fa qadaw hawa'ijahum fatawaddau ila an tala'ati shams sai suka je suka yi tsuguno suka yi qala'in hajarsu sannan suka yi alwala har sai da rana ta dago saboda haka jinkirin da suka yi ba jinkiri ne dan kada su yi sallah a wannan lokacin da rana take hudowa ba to wanda wadansu suka fahimci hadisin saboda wadansu sun fahimci hadisin a haka suka karfafa madhabarsu kamar yadda in kun tuna madhabar Hanafiya da suke cewa ba a yin sallah lokacin da rana take hudowa da take hudowa ranar lokacin sallar da ta kubce ba a yin ta a wannan lokaci idan mutum yana cikin sallah sai rana ta fito sallarsa ta baci sai dai yayi ta bayan hudowar rana bayan daukowar wata to wannan ba hujja bane gare su saboda wannan riwayar tace abin da yasa ai jinkirin saboda sun shagaltu da yin tsarki da yin alwala wannan ya sanya ya zamanto cewa sun yi jinkiri to a hadisin Imran ibn al-Husayn akwai ƙari da yazo wanda baya cikin wannan riwayar shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abi Huraira ne yace wannan wadin da kuka sauka a ciki inna hadha wadi hadarna fihi ash-shaytan fartahilu wannan wadi ne kwari ne da shaytan ya halarto dan haka ku tashi ku bar waje to dan haka ne wannan Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka tafi akan cewar wanda yake yi bacci har lokacin sallah ya fita a waje to in ya tashi mustahabbi ne ya canza wajen da zai yi sallah kada ya sallah a nan waje sai ya canza wajen haka malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar yake fada a wannan hadisin to maganar Shafi'i ce da Ahmad waɗansu malamai kuma suka ce a ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya sani cewa shaydan ya zo wajen amma kai ya za a yi ka sani kuma dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kamar yadda ya zo a hadisin Imran ibn al-Husayn yake bayyana ma sayyidina Abubakar yake cewa ya Abubakar wato shaydan ya zo ya samu Bilal ya rinka jijjiga shi kamar yadda uwa take jijjiga danta har sai da yayi bacci. Saboda haka hadarana fihi shaytan, shaytan ya halarce mu ba wai yana nufin hashi ba sallallahu alaihi wasallam ko kowa da kowa, a Bilal din da ya dauki nauyin gadi shi mai gadin kamar yadda ake cewa mai gadi ya bige da mai dogon bacci ya bige da gengedi to abinda ya faru kenan. To shaytan shine yazo, to shine sai Ibn Rajab yake raddi akan wannan da cewa ai a ce baka sani ba ko shaytan yazo ya same ka bayan kayi bacci a daki, ai tabbas shaytan din ne, dan shaytan shine yake zuwa ya hana mutun ya tashi ya kiyamul layl, alayka nawmun tawil farqud, ko ba haka shaytan yake kullawa ba, yace daren ka mai tsawo ne sharu baccin ka. Saboda haka wannan yana daga cikin tasirin shaytan, da idan mutun har yayi bacci bai samu sallah ba akan lokacinta, lokacin sallah ya fita duk da yake ba shi da laifi, to amma ya bar wajen kada yi sallah a nan wajen kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Wannan hadisin yana da fawaid. Da farko dai ita ce mas'alar da Imam al-Bukhari ya kulla babin akai shine azan, yin kiran sallah ga wanda lokacin sallah, ga sallah wanda take lokacin ta ya fita aka zo za a rama ta, kaga sarihi ne. Qum ya Bilal fa'adhin bin-nasi bis-salah, tashi ya Bilal ka kira mutane sallah. To wannan shine shine madhabar Imam al-Shafi'i fil Jadid da kuma Imam Ahmad akan cewar fil Qadim akan cewar sallar da ta wuce za a yi mata kiran sallah, kuma shine madhabar Imam Abu Hanifa, za a yi kiran sallah ga sallar da ta wuce. Sawa'un, wato ana neman waɗansu mutane su zo ko ba a neman waɗansu mutane su zo, idan dai mutane suna tare illa a cikin hali wanda yake zai iya kawo tashwishi don maslaha, kamar a cikin gari, kamar mutane suna zaune a cikin gari a ɗauka akan cewa gabaki ɗaya a ce duk wanda suke zuwa sallah wannan masallacin na Al-Furqan an makara ba tashi ba sai sallah azhar, da liman da ladan sai ladan kawai ya kama kiran sallah bayan sallar azhar, a bayan hudowar rana. To wannan kaga tashwishi ne zai ruwa, amma kamar wannan jama'a wanda suke tare a halin tafiya za su iya yin wannan. Madhabar Malik rahmatullahi alayhi da kuma madhabar Imam Shafi'i fil Jadid shine cewar ba za a yi kiran sallah ba, don kiran sallah ana yin sa ne domin lokaci da kuma jama'a da take neman waninta, kamar yadda Khalil yake cewa sunnal azan li jama'atin talabat ghayriha fi fardin waqti. To da suka ce fardin waqti, farilla wadda take ta lokacin sallar, suka ce ai ita alfa'ita ba ta da lokaci, ko sallar ta riga ta kubce ba ta da lokaci. To tunda ko ta riga ta wuce, shi kiran sallah ana yin sa ne domin a zo na sallar farilla wannan lokacin. Da haka sallar jana'iza ba a yi mata kiran sallah, sallar nafila ba a yi mata kiran sallah, don duk ba su da lokaci. To bisa wannan ka'idar suka yi, sai suka yi Malik da ya ruwaito hadisin Abu Qatada bai ruwaito shi da wannan lafazin ba, wannan ziyada ba ta wajensa. Da hadisin Abi Huraira kai da ya ruwaito hadisin Abi Huraira babu wannan ziyada. To wanda ta zo da wannan ziyadar sai suka yi tawilinsa da cewa ai azan ɗin da ake nufi wato a sanar da mutane kan cewa su taho ai sallah. Amma ai kaga wannan fitar da lafazi ne daga hakikanin sa ta shari'a, me muka mun karanta a usul abin ana kaddamar da alhaqiqah shar'iyya akan alhaqiqah lughawiyya. Al'azan i'lam ne, sanarwa ne. To sai suka ce mu dauke shi akan i'lam. To dan me zaka fitar da shi daga hakikar sa ta shari'a zuwa ga hakikar sa ta lugha, bayan ba wani nassi ne ya hana ka kai haka ba illa ka'ida wanda yake ka sanya. To shi yasa al-aula madhhabar da tafi karfi shine madhhabar Imam Ahmad da Abu Hanifa da kuma Imam Shafi'i fi qawlihi al-qadim, kan cewar wanda sallar da ta kubce za a yi mata kiran sallah. Kuma haka yazo a banda hadisin Abu Qatada, yazo ma a hadisin Imran ibn al-Husayn. A cikin wannan hadisin akwai fa'idodi da Ibn Hajar ya kawo su, daga ciki mabiya wato su zaman to kan cewar wato su nemi abinda yake da alaka da maslahar su ta rayuwar duniya ta hanyar wato jirwaye da kamar wanka, ba ta hanyar i'tirabi ba da fito na fito ga shugaba, don maimakon su ce ar-rizbina domin su ce a ya da zango ko kuma kaji ana irin wannan fadar to ba ladabin su bane sai suka kawo bidda are law arrasta bina ya rasulullah suka ce da dai za a yi mana ya da dai za a ya da zango da mu ya rasulullah to wannan ya daga cikin ladabin su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma haka mabiya ya kamata su kasance tare da shugaba kuma wajibi ne akan wannan hadisin ya nuna mana abin da shugaba yake na kula da maslaha ta addini na mabiya da yin da kuma neman kariya da dukkan abin da yake zai sa wata ibada ta su ta kubce gabar lokacin ta ko sababin ta yayin da yace yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhafu an tanamu anis sala ina jin tsoron kada ku yi bacci ba ku yi sallah ba kaga wannan ayi tsare maslahar duniya addini ne gare su abin da ya sa wato bazan ina bai karba ba yace ina jin tsoron kada ku yi bacci gabarin sallah to amma da aka samu maganin Bilal yace ni zan tashe ku shikenan sai ya yarda da su to kuma wannan shi yake nuna cewar idan mutum yayi tanadin in mutum yazo yin sallah gab da lokacin sallah alfijir bacci ya same shi to idan yayi tanadin abinda zai tashe shi domin yayi sallar to bai tafrit ba bai sake ba babu sake tare da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam da Bilal yace zan tashe ku to sai ya yarda kuma yazo a cikin musnadil imam ahmad idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta da daddare ana cikin tafiya idan akwai sauran dare mai tsawo to sai ya kwanta ya matashi da hannunsa na dama idan kuma kusa da alfijir ne to sai ya sanya kuncinsa a cikin tafin hannunsa ya sanya gwiwar hannunsa ya tayar da dantsansa wato kishingida ba ya kwanta ga baki ɗaya ba kun san dai irin wannan kwanciyar ko idan mutum zai kishingida ya sa fuska akan tafinsa na dama bai kwantar da hannunsa ba ya tayar da hannun dan saboda wannan hali ne wanda yake mutum ba zai nitse a cikin bacci ba duk wani yana daga cikin wato ihtiyadi ga lokacin sallah kada lokacin sallah ya kubce ma mutum to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mura'ati ga wannan maslaha ta mabiya kuma a cikin wannan akwai wato mai hidima wato ya dauki nauyin aiki da abin da zai tsare maslahar addini da kuma idan yayi sake idan wani abu ya same shi na uzuri a karbi uzurinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi uzurinsa da kuma kan cewa wanda yayi iltizami da abu yana mai aminci da kansa to ya to daidai ne ai masa mutsalaba a ce yaya akai haka to sun ce wato Ibn Hajar yake cewa Bilal abin da yasa yake ana uqizukum ya dogara ga al'adar sa ne uzuri ga Bilal ya san cewa shine yake tashi sallah asuba inna bilalan yu'adhdhinu bil liyuqidha na'imakum ko yana inna bilalan yu'adhdhinu bilail bilal yana kiran sallah da daddare liyuqira ya karan hadisin yake liyuqifa qa'imakum yuqidha na'imakum domin wanda yake sallar dare ya tsaya wanda kuma yake bacci ya tashi to kaga saboda al'adar sa ne shine yake tashin mutane domin su yi sallah sannan a cikin wannan hadisin akwai raddi ga wanda suke inkarin kaddara domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kaddara cewa bacci da tashi duk da kaddara ne na Allah jalla wa ala sannan a cikin wannan akwai hujja akan matabar malikiya da suka ce ba a yin da suka ce ba a kiran sallah kamar yadda muka gani su dalilin su shine ba ambata ba a riwayar Malik to amma sauran riwayoyin sun ambata bal wanda ma suka ambata sai suka yi tawilin sa kuma tawilin ya zamanto ba karbabbe ba kuma wannan waɗansu daga cikin malamai sun ce a cikin wannan akwai nuna kan cewar idan aka rasa sallah ta asuba to aka tashi ba za a rama raka'a ta alfajiri ba saboda a wannan hadisin ba ambata ba kama hadisin Imran bin Hussein da Abu Huraira an ambata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya rama raka'a ta alfajir sannan suka yi sallar asuba kuma a cikin wannan hadisin akwai halarcin jinkirta wato rama sallar da ta kubce alfa'ita gabarun lokacin da mutum ya farka domin sai daga shi sai da suka tashi daga wajen duk abubuwan da suka yi na maslahar sallar ne suka bar wannan wajen suka yi tafiya sannan aka sauka sannan kuma aka yi rakatul alfajr sannan aka yi sallar asuba to babu laifi ya zamanto kan cewar a an jinkirta taba'ul fa'ita idan abinda mutum ya shagalta da shi domin maslahar sallar ne yana da alaka da sallar amma ba ka ce ai tunda shikenan tunda ka rasa sallar asuba barka ka kunna barka ce a kawo maka shayi a kawo maka kofi sai ka gama shan shayin ka da kofin ka ko kuma barka yi wankan tafiya aiki in kai wankan tafiya aiki ka shafa mai ka sanya kayanka to sannan sai kai sallar asuba din ba wannan tafrid domin duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagalta da shi na jinkirin gabarin yin sallar asubar a lokacin domin maslahar sallah ne na'am na'am ana uqibukum eh bilal bai ce to marwan kace bilal bai ce insha Allah ba ko to ai in ka dauke shi akan fi'lul mudari' dake yana da ma'anar ismul fa'il ni ne mai tashin ku sai ka dauke shi akan cewa ni ne mai tashin ku wato ai wazifa ta ce dama na saba na'am shi ya takaffuli to ya za ka yi jam'i tsakanin wannan yawwa ai dole a yi jam'i tsakanin wannan cewar yayin da bilal ya ce ana uqibukum shi ya fara cewa ni zai ai shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa mutalaba shi ya fara cewa zai to sai da yace zai yi sai ya ce ikla'al alfajr to kai mana to ka kula da lokacin fitowa alfajr shine dalilin ma da ya sanya gabansa gabas yana ganin udowa alfajr na'am babu man salla bin nasi jama'atan ba'da dhahabil waqt babu wanda yayi salla da jama'a wato a cikin sallar jam'i bayan fitar lokaci na'am bayan fitar lokaci da ya tashi yin sallah sai yayi jama'a sai yayi ta a jam'i sabanin waɗanda suka ce ba a yin jam'i idan sallar ta zamanto fa'ita in sallar ta zamanto ta ramuwa ba a jam'i jumhurin malamai duk suna kan wannan abinda Bukhari ya tarjama a kansa shi yasa ma bai yi ya yanke hukunci saboda sabani a cikin matsalar ita ma shi ma sabani ne da'ifi bal cikin malamai ma Al-Layth ibn Sa'ad radiyallahu anhu imamu ahli Misr shi ne kawai yake da wannan kaula na'am na'am Hisham ibn Abi Abdullah al-Dastawai daga Yahya shi ne ibn Abi Kathir al-Ta'i daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf al-Zuhri daga Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu al-Ansari cewa Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin sayyidina Umar ya zo ranar yakin Khandaq yakin wato ranar yakin Gwalalo al-Khandaq shine ramin da aka kewaye Madina a lokacin Ghazwatul Ahzab a shekara ta 5 bayan hijira gharabat bayan rana ta fadi sai ya rinka zagin kafiran Quraysh wato yana tsine musu albarka ya ce ya Rasulallah da kyar na yi sallar la'asar har sai da rana ta yi gab da faduwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da Allah ni ban sallace ta ba sai muka tashi zuwa ga Butuhan wani wadi ne a nan Madina Butuhan wato wadi ne akwai wata gada da ake ce mata Kubri Safiya a Madina tana jihar Kibla jihar Kudu da masallaci duk wanda suka je Madina masu tafiya qurban sai sun tsallaka ta wannan gadar to wannan inda ake tsallaka wannan gadar nan wajen wadi Butuhan ta nan wajen yabi na'am sai muka tashi muka je wato a wadin Butuhan sai yayi alwala domin sallah yayi alwala irin ta sallah wato ba alwalar bacci ba alwala ta sallah mu ma muka yi alwala irin alwalar sallah sai ya yi sallar la'asar bayan rana ta faɗi sannan ya sallaci magariba bayanta sannan ya sallaci magariba bayanta to a cikin wannan hadisin sai aka ce to ai babu abin da Bukhari ya tarjama a kansa tunda ya ce wanda ya yi sallah da mutane a jam'i bayan lokaci ya tafi babu tasrihi da cewa a jam'i ya yi sallar ko ko kuwa akwai tasrihi fa sallal asr sai ya sallal asr yawa fatawadda'a wa tawadda'na sai mu muka yi alwala to amma alwala sallah ce sai an yi tawili ne nisa malam Ridwan kafin ayi ga wanda yake bai yadda ba da wannan sai ka sha wahala kafin ka sanya shi ya yadda to riwayar Isma'ili ga wannan hadisin kun san al-Isma'ili Abubakar al-Isma'ili yayi mustakhraj akan Bukhari ya bibiyo hadisin ya fitar da su da wata riwaya to daga riwayar Yazid ibn Zuray da ya ruwaito hadisin daga da ya ruwaito hadisin daga Yahya ibn Abi Kathir shi a riwayar sa sai yace fa salla bin al-asr sai mana sallar al-asr to ka gani zalal iskal saboda haka za a iya yin jam'i ga waɗanda suke sallar sallar da ta kubce musu da har lokacin ta ya fita a cikin fa'idodin wannan hadisi akwai tartibi tsakanin al-fawaid salloli da suka kubce salloli da suka kubce in ka tashi rama su ka rama su bit tartib tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai da ya sallar la'asar sannan ya sallar magriba gashi kuma lokacin magribar ta riga ta yi kuma ga wanda suke cewa lokacin magriba lokaci ne tsayyi kaga wannan ya nuna ko da ke na lokacin sallar magriba zai fita sai kai annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya la'asar na kuma jami'i kuma yayi ta jami'i ɗaya tare da da jama'a ko kana nufin jami'i la'asar da magriba ya hada su yawa yayi ta jami'i tare da jama'a na'am to wannan matsala ce kuma wanda take akwai sabani cewar yayin da mutum yazo zai rama sallah yayin da mutum yazo zai yi lokacin sallah yazo kuma akwai wata sallah wanda bai yi ba ko akwai salloli waɗanda bai yi ba dole ne sai yayi tartibi wajen rama sallolin ko ko ba dole bane dole ne sai yayi tartibi ko ba dole bane wannan hadisin da hadisin Abu Sa'id al-Khudri da na Ibn Mas'ud shi ma duk a yakin ahzab ne shi na Abu Sa'id al-Khudri cewa annabi sallallahu alaihi wasallam har rana ta fadi bai sallar azhar ba da la'asar da magriba har lokacin sallar isha'i saboda haka dai tashi sai ya sallace su bi tartib to wannan shine asali da ake cewa sai an yi tartibi bai sallar magriba da isha ba sannan daga bayan rama azhar da la'asar yayi su bi tartib to mas'alar shine idan lokaci kana jin lokaci zai fita kamar mutum bai yi sallar azhar da la'asar ba kamar mutum a sallar magriba ta zo yana gabda a lokacin isha zai shigo bai yi sallar magriba ba kuma bai yi sallar la'asar ba in ya tsaya zai yi sallar la'asar za a kira sallar isha lokacin magriba ya fita to a nan wajen me wajibi akan sai to shine malik yake cewa idan al-fawaid sun ba su da yawa idan ba su da yawa to ya kaddamar da su sannan yayi farillar lokaci saboda ka'ida saboda muhafaza akan at-tartib idan ku suna da yawa to sai yayi al-hadira daga baya sai ya rama a waɗancan waɗanda suka kubce to wajen tahdidin nawa ne yawa hudu ne ko biyar shine sabani tsakanin malamai hatta a matsabar malik shi ma akwai wannan sabanin hudu ne sune masu yawa ko ko biyar ne sune masu yawa tunda sallar biyar kaga sallolin rana kenan ga baki daya idan ku da suna da yawa to wannan aulan wa Imam Shafi'i shi kuma Imam Shafi'i ce wai ka fara da ta yanzu saboda alfarman lokaci ka fama da ta yanzu sannan ita kuma ta baya sai ka rama ta domin shi tartibi tsakanin fawaid ba wajibi bane, mustahabbi ne, mustahabbi ne a wajen Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi. Waɗansu kuma suka ce al-khiyar yana da zaɓi, kamar yadda take maganar Ashhab daga cikin malaman Malikiya, zai iya ya zaɓi duk wanda yake so sai ya rama. A cikin wannan hadisi akwai akwai matsalar da Imam al-Bukhari ya kulla a kanta, ta kan cewar wato ayi jam'i domin wajen ramuwar sallar domin wajen ramuwar wajen yin sallar ramuwa. Kuma wannan hadisin yana daga cikin hujjar Malikiya cewa ba a kiran sallah ga ramuwa, tunda ba a ruwaito an yi kiran sallah ba, ko a ga suka ce ba a ruwaito an yi kiran sallah ba, ba a ruwaito an yi kiran sallah ba. A wasu suna cewa wannan hadisin shine umdansu, Malikiya daga cikin umdansu suka ce aya ba a ce an kira sallah ba wajen rama sallar la'asar. Na'am, adamu dhikr la yadullu ala adami alwuqu, shine almuthbit muqaddam, to amma shi ba korewa yayi ba adamu dhikr, domin za a iya cewa adamu dhikr yana nuna akan cewa mutum bil khiyar, ko kai ko kar kai. Sai dai gaskiya abinda suke raddi ga maganar waɗanda suka kafa hujja da wannan shine kan cewar to ai sallar magariba hadira ce, ita ma ba an buci cewa an kira sallah ba, ko an faɗa a wannan riwayar yayi la'asar sannan yayi magariba, kuma an san al'adar ta cewa yana kiran sallah idan za a yi sallah al-hadira. Saboda haka ta kila rawin bai ambata ba, saboda abu ne wanda yake sananne cewa al'adar ta ce sallallahu alaihi wasallam ana yin sallah. Gaskiya idan muka duba cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda ku ga ina sallah, kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tartib a wannan hadisin, da hadisin ma Abu Sa'id wanda ma ya fi yawa, ya azhar la'asar magriba sannan isha, di ya yi tartib, kauli da kan cewa tartib din nan idan dai wato bai zamanto cewar sallolin sun yi yawa ba, wanda cikin al'ada ba zai yi a ce sai an yi su sannan za a yi ta yanzu ba, yana da ƙarfi. To kuma ƙayyadewa da suke da raka'a da salloli guda hudu din da hadisin Abu Sa'id na azhar la'asar magriba isha, duk da yake alfawaid din a nan wajen guda uku ne, azhar lela asar da magriba ba guda hudu ba. To shi wannan ijtihadi ne, istihsan ne suka yi wajen tahdidin wanne ne haddin iyakar qalil da iyakar wanda yake shine al-kathir. Amma matsala ce wanda yake malamai sun saba akai, kuma babu wani nasi takamaimai da zai bata sallar da mutum ya yi din ta yanzu, idan ya yi ta sannan daga baya zo ya rama waccan. Wata ran mun taba irin wannan ai da muka taho da muka dawo daga jigawa da ni da Malam Abdullah da Dr. Sani, muka zo muka shiga sallar, muka shiga lokacin ba mu sallar magariba ba, muka zo masallacin juge muka tarar suna sallar isha, sai muka shiga sai aka ce dole, Malam Abubakar Jibrin ya ce dole ni zan yi sallah, saboda muka yi sallar isha, muka yi musu sallar isha, sannan bayan an idar sai muka yi magariba muka yi isha. Daktasani ya ce shi magariba kawai zai yi, yana tare da Shafi'i wanda yake babu tartibi ba dole ba ne. Na'am. Babun wanda ya manta sallah to ya yi sallaci, to ya yi sallah idan ya tuna ta, ba zai rama wata sallah ba sai wannan sallah. Ba zai rama wata sallah ba sai wannan sallar. A cikin wannan akwai raddi ga Malikiya da kuma raddi ga waɗanda suka yi mahadisin Imran ibn al-Husayn wata fahimta. Malikiya sun ce idan mutum ya yi sallah a sannan sai ya tuna wata fa'ita wadda bai yi ta ba, idan tsakaninsa da sallah yanzu sallolin ba su da yawa, to idan ya rama wannan fa'ita din sai ya rama sallolin da ya dirya sallata, kamar mutum da sallar isha sai ya tuna cewa bai yi sallar asuba ba, to idan ya tashi yin sallar idan ya tashi sai ya yi sallar asuba sai ya rama azhar la'asar magriba da isha wanda in ya tuna saboda bai yi tartib ba, kuma tartibi tsakanin yasirul fawaid kadan daga cikin salolin da suka kubce dole ne, to da ka sai ya rama wa'annan sallan domin a samu ka'idan at-tartib. To shine wannan raddi ne da Imam al-Bukhari da Imam al-Bukhari yake yi ga wannan kaulin, musamman ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la kafarata laha illa zalika, kamar yadda zamu gani. Na biyu kuma shine hadisin Imran ibn al-Husayn da yace a cikin hadisin nasa, afwan, a cikin wannan hadisin Abi Qatada kai da muka karanta, fa idza kana al-ghad falyusalliha inda waqtiha, idan gobe ta zo wannan sallar da ya rasa to ya saki sallace ta a lokacinta bayan ya rama yau, gobe kuma sai ya sallace ta a daidai lokacinta, wato dan ya samu cewar duk da ya rama to kuma yayi sallar akan lokacinta kashi gari. To sai Imam al-Bukhari yayi ishara domin wannan waɗanda sai suka dauka zahirin wannan hadisin shine kan cewa sallar da mutum zai rama ta sau biyu, a ranar da ya rasa ta ya rama ta bayan fitowar rana, sannan kashi gari kuma ya rama ta ya sake rama ta. To hadisin Imran ibn al-Husayn Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raddin wannan fahimtar, yace ba zai yiwu ba Allah ya hana ku riba, sannan shi kuma ya karbi riba daga wajen ku, sallah ɗaya ce mai da ita biyu. Wala jimi ya girgiza kai, ba zai yiwu ba Allah ya hana riba sannan shi kuma ya ce ayi riba. To shine Bukhari yayi ishara ga raddi wanda yake kusan wannan shine ma dai zahiri, ba ta'arrudi yake ga maganar Malik ba, wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai yace wanda ya bar sallah guda daya har shekara 20 ba zai rama wata sallah ba sai wannan sallar guda daya. Amma yanzu idan mutum aka ce idan mutum ka rasa guda daya to duk sallolin da kai na baya sai ka rama su, to akwai abin da yake wannan bil ijma ba za a yi ba idan sallolin suka zama to masu yawa ne, domin lam yaqul bihi ahad, ba ma wani daga cikin malamai ma wanda ya ce haka. To idan mutum idan sauran da suka saba su suna ganin kan cewar babu dalili da mutum zai ce zai rama wa'annan salloli din tunda abin da ya rasa ya rama shi, su kuma wa'annan sallolin da mu a samu tartibi ba a tartibin zai fadi tare da rashin kudura. Na'am. Na'am. Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn da Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki al-Minqari, su biyun suka ce Hammam ibn Yahya al-Audi ya gaya mana hadisi daga Qatada daga Anas daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya manta da wata sallah to ya yi sallah idan ya tuna ta, ba ta da wata kafara illa wannan in ya yi sallah. Wa aqimis salata li dhikri, ka tsayar da sallah saboda ambatona, ko kuma saboda ka tsayar da sallah idan na tunatar da kai ita, ko idan ka tunani da umarnina na ayi sallah, wajen taujihin dai a tafsir na wannan li dhikri. Na'am. Musa ibn Isma'il a hadisinsa ya ce Hammam ya ce sai na ji shi daga baya, wato yana nufin Qatada, yana fada daga baya lidhikra wa aqimis salata lidhikra Qatada yake fadan wannan. Qatada yana daga cikin shi ma qari ne amma baya ci daga ci baya daga cikin qurra'us saba. Na'am. Habban ibn Hilal yace Hammam ya zanta mana yace Qatada ya zanta mana hadisi Anas ya zanta mana kaga dan ya fadi cewa Qatada bai yi tadlisi ba dan yace an nan kuma yace haddathana ani nabi sallallahu alaihi wasallama nahwahu daga annab sallallahu alaihi wasallam kutan kucin wannan hadisin a riwayar muslim daga na wannan hadisin akwai ziyada auna ma'anha ko ya bacci gabarinta dan ya nuna hukuncin dade ne da bacci da mantuwa wannan hadisin waɗansu malamai sun kafa hujja da dalilul khitab shine mafhumul mukhalafa akan cewar wanda ya bar sallah da gangan to shi ba zai rama ba shi ba zai rama ba tunda an ce fal man nasiya salatan aka ce wanda ya mantuwa ko ya bacci shi aka ce ya sallah amma wanda yayi da gangan fa shi umarni bai zo gare shi ba saboda umarni bai zo gare shi ba to su kuma jumhurin malamai wanda yake wannan shine ra'ayi a riwaya ce a matsabar Imam Ahmad wanda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya intisari gare ta cewa bayar da za imam mutum ya ira masallan to amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa wajibi suka yi amfani da su ma kuma mafhum din suka yi amfani da shi amma maimakon mafhumul mukhalafa sai suka yi amfani da mafhumul muwafaqa mafhumul muwafaqa suka yi amfani da shi shine suka ce idan wanda aka ce yayi bacci wanda ya manta an ce sai ya rama to min babu aula wanda yayi da ganga shine da su sun yi kafa hujja da mafhumul mukhalafa su kuma waɗannan sun kafa hujja da mafhumul muwafaqa shine mafhumul khitab su wancan da dalilul khitab wato abin da yake aula bil hukmi min al madhkur shine mafhumul muwafaqa wanda yake shi yafi cancanta ma a ce wato wanda yayi da gangan ai shi yafi cancanta ma a ce ya rama sallar bisa wanda ya manta idan wanda ya manta an ce ya rama to wanda yayi da gangan fa to dan sai su ce to ai shi wanda ya rama shi ya cancanta a ce wanda ya manta shi saboda mantuwa ba shi da iko a kanta ba yin kansa bane shi sa aka sa masa kaffara amma wanda ya manta fa ai shi bai cancanta ma a samu masa kaffara ba sai aka ce a'a shi wanda yayi da gangan dole ne ya rama saboda wannan umarnin da aka yi masa yana nan a kansa amma laifin cewar ya fitar da sallah daga lokacinta yana nan a kansa ko ya rama laifin cewa ya fitar da sallah daga lokacinta yana nan a kansa don ko ya rama sai ya yi ta istighfari akan wannan laifin to shi wannan laifin na jinkirin sallah shine wanda ya manta aka ce bashi da wata kaffara shi aka yafe masa saboda nasi ne mai mantuwa ne ko mai bacci ne amma wanda yayi da gangan wannan laifin yana nan amma wancan mutalabar da Allah madaukakin sarki ya masa tana nan a kansa wannan kuma shine al-ihtiyab wato wannan shine tsantseni tunda kun ga fahimta ce ta ka'idar usul shin za a yi aiki da mafhumul mukhalafa ne a nan ko kuma mafhumul muwafaqa shi yafi karfi mafhumul muwafaqa yafi karfi bisa mafhumul mukhalafa saboda shi mafhumul mukhalafa akwai malamai wanda yake ba sa ganin hujja da shi amma mafhumul muwafaqa hatta ɗan zahiriya sun yarda da mafhumul muwafaqa hatta su Ibn Hazm hatta shi ya yarda da mafhumul muwafaqa musamman in ya zamanto al-aulawi wanda yake aula bil hukmi min al-manfuq wanda shi yafi cancanta ai hukunci bisa wanda aka yi tasrihi da shi to duk wannan kun ga hadisin duk suna da alaka da almawaqi ta lokutan sallah tunda shine idan mutum ya fitar da sallah har lokacin ta ya wuce bisa uzuri ko na bacci ko na mantuwa me hukuncin sa shine wannan babin ya gaya mana wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu salatu wassalamu ala sayidina rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaikum malam mutun ne ya fitar da zakka ya rabawa ƴan uwansa har ya zamana duk wanda ya cancanci zakka ya bashi a cikin ƴan uwan nan nasa kenan to sai ya zamana an samu rarar zakkar tambayar anan ita ce shin zai iya sayan kayan abinci ya rabawa mutane da wannan sauran zakkar wato ita zakka ta kudi kudi ake bayarwa ta kayan abinci ta dabbobi dabbobi ake bayarwa idan ka sai ma mutum idan ka sai ma mutum in ka ce zaka sai kayan abinci ka bashi daga cikin zakka sai dai idan ka samu wakala daga wajen sa in ya wakilta ka akan cewar to ga zakka zan baka amma saboda halin da ake ciki ko a sai maka kayan abinci a kawo maka in yace eh a sai ni shikenan sai ka bashi yace a'a kayan abinci ina da shi an kawo min sadaka
na'am
ni abinda nake so a bani in biya kudin makaranta na yara ko a bani in biya kudin haya in yace a'a zakat ta tafi in yace a'a zakat ta tafi a ce ba za a bashi ba gabaki daya to amma wato abinda yasa saboda ita zakka Allah madaukakin sarki ga fakirai Allah ya yi amfani da lafazin lamul milki lamul ikhtisas innama sadaqatu lil fuqara ya mallaka musu zakka ta fakirai ce mallakar su ce in zakka ta yi ka fitar da shi ba naka bane to raka tunda ba naka bane zan taimai sai za ka yi tasarrufi a cikin ba abin ka ba kai tasarruful fuduli kenan shine da ake cewa al fuduli ka san al fuduli ma nura shine kawai sai mutum ya zo yana zaune sai ya zo a ga babur dinka dan kare ne sai ce wani dauki babur din nan na baka kai kuma kana zaune kai shiru baka yin ka to wannan shine fuduli tasarruf in dai a wajen in sumtu hu ainur riba shirinka da kai shine ka yarda in kana wajen ka sani lokacin da zaka dauka wato in kace to bari in gani yana da hankali ko ba shi da hankali shi wanda aka ba ba zai dauka ko ba zai dauka ba wannan shine tafsilin fuduli na'am a'a alal misali a'a alal misali zakkar da ya tashi fitar da ita miliyan miliyan 10 ce yan uwansa ya tashi raba musu ya ce kowa abinda zai bashi rabin miliyan da ya tashi rabawa ya gama rabawa duk da haka akwai sauran miliyan 1 ko ya bashi rabin miliyan din akwai sauran miliyan 1 eh to a'a a'a su idan abinda ya basu kuma yana so ya bamu waɗansu sai ya bamu waɗansu amma in abincin yake so yayi shine wannan dai shine kaida ya nemi wakala daga wajen su idan suka bashi tawkil suka wakiltar da shi to ya halatta yau na amma in basu bashi tawkil ba
yana nufin ya gama rabawa ɗan uwansa wasu wani rara ya rage a wajensa ko shi ne yake so ya abinci ya rabawa kuma wasu mutane
shi din ne ai waɗannan mutanen da zai raba musu in sun cancanci zakkar sai ya samu wakilci daga wajensu kafin zakkar sa ta yi in ko ba haka ba in yayi ya basu to ya basu sadaka wannan sauran kuɗin suna nan na zakka a kansa sai ya fitar da su sannan wannan mijinta ne ya sake ta alhali tana al'ada sai take faɗa saboda tana jin haushin mijin dama ta gaji da shi shine take tambayar shin wannan foyewar da ta yi ba ta yada ba tana da laifi don haka ne to me ya kamata ta yi eh to ni dai fatawar da nake akan wannan mazhaban al-fuqaha'ul arba'a ne cewa saki da aka yi a cikin haila saki ne ingantacce ya yi saboda haka ko ta bayyana cewa tana cikin al'ada ko ba ta bayyana ba tana cikin al'ada in ya sake ta sakin ya yi sakin ya yi wanda aka sake ta a ciki shi ne ai abinda ya sa aka hana kyan ba za ta kirga shi a cikin ta farko ba in dai tana yin al'ada da in dai ambinta masabar malik ƙuri'i shi ne tsarki saboda haka tsarkin da zai biyo wannan al'ada shi ne tsarki na farko daga lokacin za ta fara kirgawa ai ɗaya daga cikin dalilan da ya sa hikimar da aka hana saki cikin al'ada kenan don za a tsawaita mata idda murhu falyuraji'ha eto ai na hadisin ibnu umar ba an tambaye shi ba a husibat alayka hal husibat alayka tatliqa yace wa husibat alayya tatliqa an kirga maka a cikin sakin da kai yace an kirga mu wannan nasi ne an kirga masa duk da an ce mai da ita ai shi ma kansa da aka ce kai mata kome murhu falyuraji'ha ana yin muraji'a ne in ba an yi saki ba kuma yanzu fa muke magana cewa alhaqiqar shari'a idan ake kabatarwa akan haqiqar lugawiyya da aka ce falyuraji'ha ba ana nufin wato wai ya rike ta ba waɗansu sun fassara falyuraji'ha ma'ana ya rike ta domin da aka ce musu yaya akai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka umarce shi ya mata muraja'a ana muraja'a ne ba sai an yi saki ba wannan ya nuna kan cewa abin da ya saki ne ingantacce shi yasa aka ce masa yayi raja'a sai suka ce a'a ma'anar fal yuraji'aha shine ai fal yumsikha ya rike ta wannan suka dauki ma'anar ta taluga bayan kuma a shari'a muraja'a shine mutun ya dawo da matarsa bayan yayi saki saboda kan ya wannan yana daya daga cikin dalilan duk da Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim yayi intisari ga cewa saki a cikin haila baya inganta a cikin zadul ma'ad da kawo dalilai masu yawa amma bana mantawa lokacin da muke karatun umdatul fiqh tare da malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar dukkan rudud da Ibn al-Qayyim yayi daya bayan daya da aqisa din da yace da ya bi su ya rushe su ya intisari ga mazhabin jumhur اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أكون أوعى وندى هركوكين سنكاس ونشي سنسايا هركوكين سنرأي وامنا ركوان اللهم دوكين سلكي يبود آمسا أكون أوعى ما دي كاوكو كان على كسا دما ترسا tana tabarbar riwa yana samun mushkila tare da iyalinsa muna roƙon Allah yayi masa Allah ya daidaita zukatansu Allah ya ba su sa'ada a cikin rayuwar aure yan uwanmu da ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin tsanani Allah ka yayi musu wannan annoba Allah ka yayi mana ita Allah ka yayi wannan annoba daga al'ummarmu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu addamuna mai albarka ka inganta arzikinmu a wannan al'umma Allah muna roƙonka da ka tsirtar da mu daga mummunan tasirin wannan annoba da ta sauka ga tattalin arziki da rayuwar zamantakewa da siyasar ƙasarmu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda suke daukan makami akan da kai farmaki a cikin kasashe a cikin garuruwan musulmi da ƙauyukan su da gonannakin su da hanyoyin su Allah ka ije mana sharrin su Allah ka ije mana sharrin su Allah ka sallada rundunoninka akan su Allah ka sallada rundunoninka akan su Allah ka iyakance su Allah ka sallada zundununka akan su ya rabbal alamin ka saukar da da'irarka akan su ka sanya musu tsananinka wanda ba a raddin sa daga mujrimai ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين